أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبرك من أسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة Masjid Uthman bin Affan dan ci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa Muwaffiquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisi na 57 a cikin karatun wannan littafi muna 21 ga watan Rabiul Akhir hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda yi daidai da 12/13 ga watan goma a kalandar Bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun tsaya karshen babi wanda yake mana bayani akan al-mawaqit shine miqati nauri da lokaci wanda ubangiji ko shari'a ta riga ta kayyade dan aikin hajji ko kuma aikin umara kamar yadda malai ya bayyana mana da kai mawaqit wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya su ga wa'ansu mutane ga yanda ga inda za su ringa daukan miqatun su nasu ne da wanda suka biyo kan wannan hanya dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana haka kuma ya bayyana mana lokaci na aikin hajji shine ya bayyana mana Shawwal Zulqa'da da Zulhijja yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan ihrami Malai yake cewa man arada al-ihrama ustuhibba lahu an yaktasila wa yatanazzafa wa yatatayyaba wa yatajarrada 'an al-makhit wa yalbasa izaran wa rida'an abyadayn nazifayn thumma yusalli rak'atayn wa yuhrimu aqibay minene ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلانية فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران وأفضلهما التمتع ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محزورا ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنحار وانا شيني أبند مالن يكاو ندق أبند يشاهي لدبا نا دوكا حرمي نأيكم أمرا وكم أيكم حجي malaike cewa duk wanda ya nuhaci ai duk wanda ya nuhaci harama ta aikin umara ko kuma aikin haji yace ustuhibba lahu an yaktasila an so yayi wanka wanka na ibada wa yatanazzafa ya tsabtace jikin shi ya nesantar da jikin shi da dukkan wa'ansu datti na daga gashin hammata gashin gaba gashin baki da sauransu duk abin da zai ko kuma warce da sauransu yace wa yatayyaba ya sanya turare wa yatajarrad anil khidi ya nisantar da kanshi da duk abin da aka dinka shi wa yalbasa izaran ya sanya izari wa ridaan da ridai abyadaini nazifaini wa inda suke farare kuma masu tsabta summa yusalli rak'ataini sannan yayi sallah rak'a guda biyu wa yuhrimu aqibaihim aqibahuma sannan ya dau harama bayan ya sallaci wannan rak'o'in nan guda biyu fa huwa an yanmi al-ihrama shine ya dau niyyar daukan harama ta aikin hajji ko umara wa yustahabbu an yantiqa bihi an so yayi furci da wannan daukan niyyar tashi wa yashtarita kuma an so ya sharfanta wa kanshi yace Allahumma ya ubangiji inni uridu nusakal fulani fulaniya ya ubangiji lalle ina nuhata aikin ibada imma umara ko kuma aikin hajji fa in habasani habisun idan wani abu yake iya zawwa ya hana ni in tayi in aiwatar da wannan aikin yace to fa mahalli haisu habastani idan inda abin nan ya sanya na warware haramata ko kuma inda wannan abin ya tike ni to anan ni ma zan warware aiki na na hajji ko kuma na umara yace wa huwa mukhayyarun bayna at-tamattu'i wal ifrad wal qirani shi me daukan harama an bashi zabi idan aikin hajji ne yayi tamattu'i ko kuma yayi niyya ta ifradi ko kuma ya dau niyya ta qirani wa afdaluhuma abin da yahi fadala shine at-tamattu' shine ya hada aikin hajjin shi da umara bayan yayi umara ya warware ya tsaya ya jinkirta zuwa lokacin da yawmut tarwiya lokacin da aikin hajji zai fara ya sanya ihramin shi shima ya fito yayi mina wannan shi ake kira da at-tamattu' yake cewa to shi yahi fadala summa al-ifradu sannan ifradi shine mutun yazo kurum da niyya aikin hajji kadai babu fidiya akan shi yace wa huwa an yuhrima bil hajji mufradan shine mufridan shine yazo da niyya aikin hajji shi kadai ba tare da ya hada shi da umara ba summa al-qiranu yace sannan wanda yahi fadala shine qirani wa huwa an yuhrima bil umra shine yayi harama aikata aikin umara summa yudkhila alaiha sannan ya shigo da niyyar yin hajji bayan niyyar umara ko kuma ya kasance ya hada su labbaika allahumma hajjan wa umratan yace walau ahrama bil hajji da zai ihrami da hajji summa adkhala alaihi al umra sannan ya shigo da umara a cikin ihram a cikin niyyar shi ta aikin hajji lam yanqid ihramuhu bil umra yace to wannan niyyar tashi ta umara ba za ta taba yiwuwa ba zamu zo kan sharhi zamu yi bayani yace fa iza stawa ala rahilatihi idan mutun ya daidaita akan abin hawan shi labba sai yayi talbiya sai yace labbaika allahumma labbaik ya ubangiji mun amsa kuma mun ƙara amsa kiran da kai mana la sharika laka labbaik mun amsa kira lalle babu wani abokin tarayya tare da kai innal hamda dukkan wani yabo da godiya wa ni'mata laka dukkan wata ni'ima da kai naka ne wal mulka haka mulki naka ne la sharika laka babu wani wanda yake tarayya akan ka akan wannan abubuwa wa yustahabbu al-iksaru minha an so ga wanda ya dau niyya aikin hajji ko umara ya yimita yin talbiya wa raf'i sauti biha ya daga muryar shi akan yin talbiya li ghairin nisa'i kuma bayan mata wa hiya ajirun lalle sunna ce tabbatatta fima idha ala duk lokacin da idha ala nashazan duk lokacin da ya hawo wani abu wanda yake mai tsaho ko tudu yace aw haba tawadiyan ko ya gangara wani kwari ya da kasance yana daga muryar shi akan wannan talbiya yace aw sami'a mulabbiyan ko kuma ya ji wani daga can gehe yana labbaika allahumma labbai shi ma ya daga ya ringa labbaika allahumma labbai aw fa'ala mahzuran ko kuma ya aikata wani abu wanda yake na haramun ne mai harama aikin hajji ko umara ya aikata shi amma dai ya aikata yana mai mantuwa yace to ya daga murya ya ringa labbaika allahumma labbai aw laqiya rakiban ko ya hadu da wa'ansu mata haya su ma za su yi garin makka
ya daga murya ya ringa yi yace wa fi adbaris salatil maktuba haka bayan kowace sallah wanda take ta farilla wa bil ashari da lokacin yin sahur wa iqbali layli wan nahari da lokacin da dare yake bujirawa haka da lokacin da ko sahiya take bujirawa wannan shine lokuta wanda malam ya ware duk da ita ma mas'ala ce wanda take da sabani wurin malamai malai yace wannan babi ne wanda zai mana bayani akan daukan niyya dan shiga aikin hajji ko kuma aikin umara abinda ake cewa al-ihram shi huwa niyyatul dukhuli fi an-nusuk shine niyyar shiga aikin hajji ko kuma na umara shi ake kira da al-ihram kuma idan ka koma diddabu ina tunanin harkon karatun mun yi bayani da muka fara bayani akan al-hajj mun yi bayani shi hajjin nan yana da rukunai guda hudu shine wahari wajibi ne ka sanya wannan kai ka dau niyya aikata aikin hajjin nan shine kai ihrami sannan da kai tawafi sannan sa'i baina safa wal marwa sannan al-wuquf bi arfa tsayuwa da arfa wannan sune rukunai na aikin hajji idan aka samu dai ya warware to baba hira aikin hajji to shine malam zai fara maka bayani da shi ainihin daukan niyya dan wannan ibada mai muhimmanci da bawa za a aikata in ma ta umara ko kuma ta aikin hajji ko kuma ta umara da aikin hajji shine malam yake cewa man arada al-ihrama duk wanda ya nufa ta daukan niyya na aikin hajji ko umara to abinda ake so da shi an so me an yaktasila yayi wanka wannan kuma dalili da kai abinda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka lokacin da ya dau haramar lokacin da ya dau niyyar aikin shi na hajji da kai riwaya ta Imam Tirmidhi haka Imam Darimi ya hutar da hadisi haka Ibn al-Munzir a cikin al-Iqra' ya kawo hadisi kuma da kai abubuwa da kai lafazuzzuka wanda suke didda kasancewar riwayoyin da shi Imam Tirmidhi da Imam Darimi ya kawo da kai wa'ansu daga cikin malaman hadisi wa malamai isnadin ko wanda suka rawaito hadisin ana tuguma wa'ansu daga cikin su da ba a karbar da hadisi ba a karba hadisin su ya kasancewar da kai hadisi wanda suka zo da wa'ansu lafazza wanda suke sheda akan wa'incan hadisin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka lokacin da yayi wannan inci da kai hadisin da al-hakim ya hutar da shi a cikin mustadrak yace yake cewa minas sunnati an yaktasila idza arada an yuhrima yana daya daga cikin sunna mutun yayi wanka lokacin da ya nuhaci daukan niyya aikin hajjin shi ko na umara wa idza arada an yadkhula makkah haka lokacin da mutun ya nuhaci shiga makkah yayi wanka Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya inganta wannan hadisin haka da kai hadisin Jabir wanda yazo hadisi ne mai tsawo da a cikin Sahih Muslim Imam Muslim ya kawo shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci Asma bint Umays da ta tahi tayi wanka dan daukan niyya aikin hajjin ta kuma a lokacin nan Asma'u bintu Umays tana jinin biki a wannan halin kana gurbin a cikin hadisin ya kawo yake cewa lokacin da aka huto aikin hajji Asma'u bintu Umays ta ayyi Muhammad bin Abi Bakar a lokacin nan take tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya take ce yake ce mata ki tahi ki wanka tana mai halin jinin biki ma aka ce mata ta tahi ta yi wanka kaga abu ne wanda yake soyuwa haka lokacin da akwai hadisi wanda Jabir shi ma ya hutar da shi lokacin da daga shi ma Muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci Aisha tana halin mai haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce ta lokacin da zata yi harama aikin hajjin ta ya umurce ta da ta yi wanka haka da kai dalilai wanda hadisi Abdullah ibn Umar shi ma ya kawo kana yaktasilu li ihramihi qabla an yahrima wa li dukhuli makkata aka wa ashiyata arafa Abdullah dan Umar yana daya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai shi sanin manasikil hajj na manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama shi idan ya tashi zai dau harama yana yin wanka kamun ya dau harama ya dau niyyar aikin hajjin shi ko na umara haka lokacin da ya nuhaci shiga garin makka kaga wannan dukkan su da kai wannan nasbur raya na Imam Zailaidi ya kawo wannan hadisan dukkan su yana bayani akan lalle yana daya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga mai daukan niyya ta aikin hajji ko umara yayi wanka in kuma bai yi wanka ba an so me yayi wanka bai daga cikin sharadi ko wani wajibi wanda za a ce ya bar shi aikin hajjin shi ko niyyar shi bata yi ba, amma dai an so ya kasance mutum idan ya zo za ya dau niyyar aikin hajji ko na umara ya dau ya yi wanka. Wanka wani iri? Shine wanka na ibada, irin wanka wanda kake yi na janaba, irin wanka wanda mace take yi idan ta shiga cikin halin jinin biki ko kuma jinin haila, wannan shine, ko kuma irin wanka na juma'a, wannan shine dai abinda ake aiwatarwa. Sai mala yake cewa wa yatanazzaf, kuma an so ga me daukan niyya ta aikin hajji da umara ya tsarkake ko ya tsaftace jikin shi. Tsaftace jikin shi shine irin wannan gashin baki, irin gashin gaba, irin gashin hammata, irin harci, idan ya wannan duk abinda dai zai sanya lokacin da ka dau niyya idan ka ganshi zaka kyamata zaka nema ka cire shi. Kuma wannan abin yana ɗaya daga cikin mahzuratul ihram, abinda yake aka haramta maka lokacin da ka dau harami. Kaga bai dacewa ka aske kanka, bai dacewa ka aske gashin bakin ka, bai dacewa ka yanke harcen ka, bai dacewa ka yanke wani gashi daga jikin ka a lokacin da karga ya kada wannan. To shi yasa ya aka so kamun ka shiga, kamun ka dau haramin aikin ka, ya kasance ka tsarkake jikin ka, ka tsaftace jikin ka da dukkan irin wannan abin, kada ma a samu ma aje lokacin da ka dau haramin kuma kaga wani abu wanda bai dace ba ka ce bari ka cire. A wannan halin kuma ka gani ka riga ka shiga halin da sai ka yi fidiya, sai ka yi hadaya. Wallahu ta'ala a'lam. Shine malai yake cewa wa yatayyab, kuma me niyyar aikin hajji ko umara ya sanya turare. Wannan kuma da kwai hadisi wanda Aisha ta rawaito shi, take bayyana mana hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi. Aisha take cewa na kasance ina sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama turare kamun ya dau harama aikin shi na una hajji, kuma bayan ya warware aikin shi na hajji. Take cewa wani lokaci yana mai harama, tunda da kwai riwaya wadda ta zo take cewa na sanya mai turare kamun ya dau harama, ya kewaye matan shi, kuma washe gari yayi wanka ya sanya haramin shi, yace amma dai ina ganin hasken turaren akan shi tsakankanin mararrabar kanshi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaga kanshi, yace ina ganin hasken turaren, saboda turaren su wancan turare ne mai kaburi goga shi ake yi, yace ina ganin hasken turaren akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan shi yake nuna maka sanya turare kamun ka dau harama halaka ne, kuma an so ka yi haka, yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka sanya turare a jikin ka duk inda wani wuri inda kake sa ran wari zai tashi ko wani abu wanda bai kamata ba, ka sanya turare, ka darje turare ma mai tsada. Bayan haka kuma ka dora ihramin ka, bayan ka riga ka dora ihramin ka dau niyya, to babu hirar sanya turare. Kuma ana so ka nisantar da ihramin ka da turare, amma dai gangan jikin ka in kana so ka shirfine ta ma da turare bakka da wani laifi a cikin shari'a lokacin da ka zo daukan harami. Bayan ka riga ka dauka, to wannan ya koma maka haramun a gare ka zuwa lokacin da zaka warware wannan aikin na wannan niyyar taka, ka gama aikin ka kenan. Yake cewa wa yatajarradu anil makhit, kuma ya nisanta ya tsaretu da dukkan abinda aka dumka shi, aka sanya zare aka dumka shi. Wannan bai dacewa ga wanda zai dau harama ya sanya wani abu, irin kamar wancan sati ina bayani nake cewa irin abinda da yawa daga cikin mutanen muske yake ka gani mutai ya darma izarin shi, amma dai zaka samu da kai gajeren wando a cikin shi, shi kuma baya daga cikin abinda aka baka. In a rashin sani ne to wannan kuma afallahu amma arsala, amma dai ka sani ka sanya, to wannan kuma kai da ubangijinka ne ya nisanci kanshi da duk abinda aka dumka shi a lokacin da ya dau niyya ta aikin hajji ko kuma ta aikin umara. Dalili da kwai abinda ya tabbatar riwaya ta Imamu Ahmad ya hutar da hadisin, haka hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yadda wannan yake bayyanawa malami Talhisul Habir, yake cewa hadisin yana kan sharadin Imamu Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi menene ya kamata a ce wanda ya dau harama ta aikin hajji ko umara ya nisanta daga tuhahi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yalbasu al-sirwal wala al-qamis wala al-baranis wala al-amama wala thawban massahu za'faran wala warasun wal yuhrim ahadakum fi izarin wa rida'in wa na'alayhi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yake cewa kada ɗayan ku ya sanya wando ko kuma ya sanya riga ko kuma ya sanya albaranis. Albaranis irin wannan riga doguwa irin ta ƴan Maroc wanda take da wannan hula, ita ake ce mata alburnus. Ko mutum kada ya sanya irin wannan, ko kuma mutum ya sanya rawani, ko kuma mutum ya sanya wata tuha wadda za'afaranin ta taba ta. Ai ce wannan in ka tuhaka da kai turare a cikin ta, wannan bai she sanya. Yanzu muka yi bayani akan kana iya shafa gangan cikin ka amma dai ba ihramin ka ba, saboda manzo Allah ya ce a nisanci haka. Wannan tuhar da zaka sanya ridain ka da zarin ka bai kamata ya kasance da kai turare a cikin su. Yace abinda yayi shine ɗayan ku ya sanya izari da ridai ya sanya takalmi ya tahi. Sai malai yake cewa wayal basu izaran wa ridaan, ya sanya izari da ridai. Kaga wannan hadisin da muka gabata ya riga ya tabbatar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada lamanin a sanya izari da ridai. Haka kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kasance duk da kasancewar da kai magana wadda a cikin almansak na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin kalgashin majmu'ul fatawan shi ya kawo yake cewa an so mai ihrami ya sanya tuha guda biyu wanda suke masu kyau. Idan suka kasance harare ne ya ce to wannan ya fi fadala, ya ce amma dai ya nisanci dukkan ya halatta yake cewa ya sanya dukkan wani nau'i na daga izari da ridai wanda aka yi su da abduga ko ma wani kala ne, amma dai abin da yake shine ya sanya harare. Shine malai yake cewa abyadaini, wannan izarin da ridain su kasance harare ne fes, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi wanda da mun wannan inshi yake cewa khairu siyabikum albayad falbisuha wa kaffiru fiha mautakum, mafi alkhairin tuhahinku shine hararan tuhahi. Wannan hadisin mun karanta shi a cikin aljanaiz, a cikin kitabul janaiz, wannan salatul janaiz. Yake cewa mafi alkhairin tuhahinku sune harare, yace ku sanya su kuma kuma mamatan ku likafani da su. Malai yake cewa nazifaini, wannan tuhahin guda biyu ya kasance tsaftatattu ne, saboda ubangiji inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne yana son duk wani abu wanda yake mai kyau. Hadisi ne wanda Imam Muslim ya hutar da shi a cikin al-Ibani. Yace summa yusalli rak'ataini, sannan ya sallaci rak'o'i guda biyu. Kuma da kai wannan kalkashin da kai riwaya ta Imam Bukhari daga Nafi' Maula Abdullahi dan Umar, yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya nuhaci huta zuwa garin Makka yana zawwa masallacin Zulkhulaifa, sai yayi sallah rak'a guda biyu, sannan ya hawo abun hawan shi. Yace idan ya daidaita akan abun hawan shi a lokacin nan sai ya dau harama aikin hajjin shi ga umara, sai yake ce mana hakaza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'al, haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa. Haka a kalkashin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah yana cikin garin Madina lokacin sallah azhar yayi. Manzo Allah ya tsaya ya sallaci sallar shi ta azhar raka'a guda hudu, ya huto ya zo Zulkhulaifa, da ya zo Zulkhulaifa ya sallaci raka'a shi guda biyu. Wannan ita ce wa'an suke cewa a'a farilla ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata, kuma wannan farillar ta ije wannan nafila. Wa'an su kuma suke cewa a'a nafila ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata. Akwai hadisi na Umar bin Khattab daga wanda Imam Bukhari ya hutar da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa atani atim min rabbi, yace wani mai wani dan sako mai zawwa yazo da gun ubangiji da yazo da gun ubangiji na, sai yake cewa salli fi hadhal wadi almubarak, kai salla a wannan kwarin mai albarka. Shine nan al-aqiqa, shine nan dai masallacin Zulkhulaifa. Wa qul umratan fi hajjatin, kace umara ce a cikin hajji, shine ai kiranin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauka. Hadisi ne wanda yake ingantacce kenan. Wannan shi yake nuna mana lalle duk da kasancewar da kai abinda Ibn Abdul Barr ya hakaito a cikin littafin shi al-Istizkar, yake bayani yake cewa fal aqrab annahu yustahabu an yahrima ba'da salatin, yace abinda yake kusa kan fahimta ta shari'a shine mutun ya dau harama bayan yayi raka'a guda biyu. Yace idan ya kasance lokacin farilla ne ahrama ba'daha, sai yayi farilla shi sannan yayi raka'an nan guda biyu, wanda raka'a ce ta daukar niyya ta aikinka na hajji ko kuma na umara. In kuma ba haka ba yake cewa yayi ta illa ahrama ba'da nafilatin, yace in ba haka ba kuma yayi ihrami ya dau niyya aikin shi na hajji ko na umara bayan wannan nafila guda biyu da yi raka'a guda biyu, yace imma wannan kuma zai kawo kai ne akan imma wannan raka'a guda biyu a lokacin da kai ta kasance maka sunna ce ta arwalla, saboda ai yana ɗaya daga cikin sunna idan kai arwalla kai raka'a guda biyu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana fadala haka lokacin da yake tambayar Bilal, yaya Bilal mi wani aiki ne kake aikatawa naji karan takalminka a gabana a cikin gidan aljanna, ya leka ya leka yace manzo Allah ni ba wani abin da na sai ina aikatawa face duk lokacin da nayi arwalla sai nayi raka'a guda biyu, yace to wannan shine ko kuma ya kasance tahiyatul masjid, masallaci ne Zulkhulaifa, masallaci ne mai zaman kanshi Wadul Aqiq, in ka shigo sai kai raka'a guda biyu, yace to in ma babu wata wani sababi wanda zai sanya ayi wannan wanda zai sanya ayi raka'an nan guda biyu, yace kai sallaci raka'a guda biyu nafila ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallata, kina wannan yana ɗaya daga cikin sunna ta daukan harama shine mutun yayi raka'a guda biyu, wannan sunna ce ba wajibi bane ba, wannan duka abin da muke zanawa sunnoni ne ba wajibai bane ba, kada wani yazo kai tsaye yace ai ko kuma din ya tahin yace ai ni bin raka'a guda biyu ba, dan haka bai yi wa aikin aiki wannan umara ta bata inganta ba, kamar yanda bara ma mun wani ya tambaye ni akan wannan masala yake ce muni mu ha karamakallahu mu fitran mu muke shiga fa kuma mun zubu su tsaya ai raka'a guda biyu, dan haka ni mota zan dauka, nace mai wani ruha kanka asiri shiga tare in ka kama hanya, wannan raka'an nan guda biyu ba wajibi bane ba, sunna ce daga cikin sunnoni na daukan harami manzo Allah yayi, bai ce mana ba wajibi bane ba barantana a ce mana wajibi mu ma sai mun bi wadul aqiqa min mita, madama mun zo daidai da miqati ko kuma daidai inda yake daidai tuwa da miƙati, wannan kurum zaka yi harama ka huta lissahin ka baka da matsala aka haka, ko kuma wani zaka gani ya dora wa kanshi sai ya dau taksi da kai shi Zulkhulaifa yayi raka'a guda biyu sannan ya dawo ya koma ya dauki taren yayi garin Makka, kaga wannan duka wannan yana ɗaya daga cikin abin da bi wannan ba dora wa kai ne abin da yake na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, inda dama ayi ayi in ba dama an dauke maka la yukallifullahu nafsan illa wusaha, sai malai yake cewa wa yuhrimu aqibaihima, bayan mutun ya riga yayi raka'an nan guda biyu mutun sai ya dau niyya aikin shi na hajji ko kuma na umara, wa huwa an yanwi al ihrama, shine nuhati daukan niyya ta hajji ko ta umara, na abinda yake dacewa huwa an yanwi al hajji aw al umara, yayi niyya daukan harama ta aikin hajji ko kuma ta umara, kenan daga zaran ka zo zaka dau niyya, yace to abinda ake so yustahabbu an yunqa bihi, an so mai daukan niyya yayi furuci da wannan niyyar tashi niyyar daukan hajjin shi shine da kai duk da riwayar riwaya ce wadda Imam Muslim ya kawo ta yake ta Allahumma inni uridu al-hajja wal umra ko kuma wani abu makamantin haka na daga abin da wannan da kai Ali ibn Abi Talib lokacin da ya huto shi daga garin Yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo hajjin shi da yazo sai yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye shi shine riwayar da Imam Muslim ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye shi Ali ma za qulta hina faratta al-hajja Ali miye ka faɗa lokacin da ka dauni aikin hajjin ka, sai yake cewa wallahi ni kurma abin da na dauka inni inni uhillu bima ahalla bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, na dauni ya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauni ya akan shi, shine abinda da yawa daga cikin malumai suka tahi suke cewa niyya ba a shar'anta ba mutun sai ya furta ta a cikin zuciyar shi, saboda aslan a cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa niyya ba a furta ta, niyya dai mahallu halqalu gunta shine zuciya, amma dai abinda ake so shine wannan daukan harama da zakai shi tace zakka furta shine zakka ce labbaika hajjan ko kuma labbaika umratan ko kuma labbaika allah wa labbaika labbaika allahumma hajjan wa umratan, wannan shine abinda ake bayyana kuma haka aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata, kuma wannan ba dan komai ba saboda ai idan ka koma zaka gani wannan kira ne wanda ubangiji yayi mana, ka koma cikin suratul hajj wa azzim fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amika, wannan umurni ne aka yi wa annabi Ibrahim yayi kira kowa da kowa yazo, to mun zo da muka zo mi ya kamata mi labbaika allahumma, ai ubangiji mun riga mun amsa wannan kiran da kai umurni baban mu annabi Ibrahim yayi, ga mu na mu ma mun iso mun zo umara ko kuma mun zo aikin hajji, shine dai abinda dai gaskiya yayi hutawa wurin malamai ko abinda yayi rinjaye wurin malamai, shine wa yashtarita wa yaqula, yace kuma wannan mai daukan niyya ta aikin hajji ko umara ya shar'anta wa kanshi, sai yace Allahumma ya ubangiji inni uridu nusukal fulani, lalle ni ina san in aikata ibada ta aikin hajji ko umara, fa in habasani habisun, idan wani abu ya rike ni ban samu na aikata ba, fa mahalli haisu habastani, yace to zan warware aikin nan, zan warware wannan niyyatawa inda wannan abin ya tsayar da ni. Nan wannan yana ɗaya daga cikin abinda bai zo ƙarƙashin sunna ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, akan sharadi ne ga dukkan wanda zai dauki umara. Wannan an yi togaciya da wanda yake sa ran in ya huta ya dau niyya aikin hajjin shi ko ta umara, ba zai samu lamanin isa ba ya aikata wannan aikin ba. Misalin kan hanya, hanya ya kasance da kwai barayi akan hanya, ko hanya ce wadda yana sa ran da kwai wanda yake bin shi, bashi in ya ganshi akan hanya to zai rike shi ya zamanar da shi wa, ba zai samu damar isa ba. Ko kuma a'a, wata rashin lahiya ce ta kanyu ta kasance ta same shi akan hanyar nan. Ko kuma mace ce wadda take da ciki tana tunanin aihuwa kamun ta isa garin Makka. Ko kuma mace ce wadda jinin haila ya kama ta, tana tunanin in lokacin ba mai tsawo bane ba, wa'inda take tare da su za su iya tafiya su bar ta. Kaga wannan duka tana iya daukan wannan niyya. Amma dai a cikin sunna baya ɗaya daga cikin duk wanda yazo a ce he ya dau wannan niyya, ya shaddanta wa kanshi inda na tsaya kuma anan ni ma zan warware, saboda in dai ka dauka to sai ka cika. In ka yi wa kanka sharadi kenan, wannan sharadin kenan shi zai cece ka, babu fidiya a kanka, babu hadaya a kanka, kuma babu ramuwa a kanka. Amma dai ma da maka ta yi ka dauka, ka dau niyya a nan miƙati ka huto, to wajibinka ne he ka yi ta ko bayan wata shekara ne. Amma dai in ka yi wa kanka sharadi dalilin wata tarshin lahiya ko wani uzuri wanda kana sa ran rubuma ya hana ka isa, ko kuma kamun ka isa lokacin ba zai baka dama ba ka hawo Arafa ba, kana iya daurawa kanka wannan sharadin. In Allah ya sa baka isa ba, alhamdulillah babu hadaya a kanka, babu kada'i a kanka. Amma dai in ka riga ka shiga to alhamdulillah. Ko shine nan da kwai riwaya wadda Abdullahi bin Umar ya ga wani a Mina yana ce yana dora wa kanshi wannan sharadin, ya yana cewa Allahumma inni uridu nuskal fulani fa in habasani habisun, yake cewa fa mahalli haisu habasani. Lokacin da dalilin da ya sanya Hanabila suka kawo wannan, suka dora shi akan sharadi ne akan kowa da kowa, shine da kwai hadisin Aisha wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, hadisin Duba'a bintu Zubair bin Abdul Muttalib, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gunta, sai take cewa ya ma'aikin Allah, ina son in aiwatar da aikin hajji, sai dai bani da lahiya ina da damuwa. Fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai yake ce mata ki yi hajji, amma dai ki sharɗanta wa kanki anna mahalli haisu habastani, lalle zan warware niyyata ta aikin hajji na inda cutan nan ta tsayar da ni. Rashin lahiya ce ba ta samu damar isa ba, sai ta tsaya akan hanya kamun ta shiga garin Makka, kaga fa mahalli haisu habastani, inda ta tsaya rashin lahiyar nan ta tsayar da ita, to anan to zarta warware aikin ta kenan. Da mu ita bata cikin participant na wannan shekara. Wannan dalilin shi suka kawo shi ko malamai suke cewa annan ya kasance kurum wannan ya keɓanci ne da wanda yake da wata larurar da zata sanya shi ba zai iya samun damar ya idasa wannan aikin ba. Amma dai duk wanda yake tunanin ba wata damuwa daga nan kurum in ya tashi kurum, ga abin da ya hudda shi kuma ga abin da yake so ya yi, babu hirar ya dora wa kanshi wannan sharadi. Haka misalin kamar malamai suna kawo misalin waɗanda suke huta aikin haji ba tare da tasrihi ba, irin mutanen masu zuwa su zamuna, ko mutum ya zamuna lokacin da ake shirin shigowa aikin haji, sai ya ce to bari ma mu sanya mu huto kamun, in Allah ya sa ya sha kamun a kama shi to alhamdulillah, in bai sha ba shikenan kuma kaga aikin haji ai ya bari ai. To irin su ne ake magana, su ma suna iya dorawa kansu wannan sharadin anna mahalli haisu habastani, inda shuruda suka rike shi suka ce kai baka da tasrihi ko ma baka aikin haji ba, kaga shi ma kai tsaye ya warware aikin hajin shi, babu hirar fidiya, babu hirar ramuwa akan shi. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malai yake cewa huwa mukhayyar, shi mai daukan niyya ta aikin haji to yana da zabi lokacin da zai dau niyya aikin hajji shi shine nan mallan zai bayyana maka nau'ika na daga aikin hajji yake cewa bayna tamattu da kai at-tamattu mallan anan gaba zai kawo ya bayyana maka menene at-tamattu at-tamattu shine umara wanda umara da aikin hajji wanda mutun zai zo yayi niyya labbaika allahumma umratan wa hajjan amma dai zai dau niyya ne a wani lokaci a lokacin aikin hajji a lokacin watannin aikin hajji misalin shawwal ya kama sai ya zo zulhulaifa ya ce labbaika allahumma umratan wa hajjan ya shigo garin makka yayi umara bayan ya gama umaran shi sai ya sabke wannan ihramin nashi ya tahi yayi duk abinda aka halatta wanda bai dau harama ba ya tahi ya aikata sannan lokacin da aka ce mai takwas ga watan zulqa'ida ya kama ga zulhijja yayi sanya ihramin shi shi ma yayi mina yawm tarwiya wannan shine ake kira da mutamatti abinda kurum zai yi shine zai zubar da jini zai yi hadaya wannan shine almutamatti an sanya mai mutamatti saboda ai ya tamatta bi mahzuratil ihram an tarbal lokacin da zai umara zuwa lokacin da zai aikin hajji an bashi dama duk abinda mai harami aka haramta mai an bashi dama shi ya tahiyyai yayi armi yayi kaza yayi kaza komi an bashi dama ya tahiyyai yake cewa wal ifrad nau'i na biyu na daga aikin hajji shine ifradi shine mutun ya huto daga gida ta kankanas ya dau niyyar labbaika allahumma hajjan Allah kurum na dau niyya na amsa kira zan yi aikin hajji dan kai wannan aikin hajjin daga ya shigo kurum yawmut tarbiya da ihramin shi zai zo ya sanya ya hawo mina ya kwan muzdalifa ya tayi ya hawo arafa ya zo ya wannan har zuwa lokacin da zai zo ya yi tawafin shi ya warware ihramin shi shi bai da komi akan shi babu fidiya a tare da shi sannan mallan yace wal qiran sannan qirani shi kuma qirani bambancin shi da shi da tamattu shine qirani idan ka zo zakka dau niyya aikin hajji da umara a tare misalin irin lokacin da ake zawwa aikin hajji ko kamar 8 ga wata sai ta mai amikati a lokacin nan kurmi yana iya daukan niyyar zai yi qirani in yazo tawafi da sa'ayi na umara sune dai na aikin hajjin bai da wata bukatar sai ya maimaita yayi daban-daban wannan na umara shine dai na aikin hajji kuma dukkan su labbaika allahumma umratan wa hajjan kenan tawafi daya sa'ayi guda daya zai yi bai bukata kowanne sai ya rarraba kuma yayi umrar shi kuma ya samu aikin hajjin shi ko ma kamun lokacin ne in dai yazo yayi tawafin da yayi na umara shine dai tawafin shi na hajjin shi haka tawafin sa'ayin da yayi baina safa wal marwa shine dai sa'ayin shi dai na aikin hajjin shi shi dai mallan yake cewa wannan sune nau'ika wanda manzo Allah wanda aka samu wanda shari'a ta tanadar wannan kuma da kai dalili an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu hajjin shi na ban kwana wannan Aisha take cewa faminna man ahalla bi umrati a cikin mu da kai wanda suka dau niyya aikin umara wa minna man ahalla bi hajjin wa umra a cikin mu da kai wanda suka dau niyya aikin hajji da umara wa minna man ahalla bi hajjin a cikin mu da kai wanda suka dau aikin hajji kadai wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi sai mallan yake cewa wa afdaluha at-tamattu mafi fadalar shi wannan mafi fadalar aikin hajji shine at-tamattu shine mutun ya hada aikin hajji da umara a tsankanin su ya warware ihramin shi ya warware tsankanin su ya hudda haramin shi wannan kuma mas'ala ce wadda take da sabani wurin malamai kusan inda mutun zai dauko da tahon malamai ga irin yanda ake ta kai kawo kan dalilai akan wanne tahi fadala zaka samu kamar kace ba wani wanda zai iya rinjayar da wata fada akan wata fada idan ka dauka zaka gani mazhabin Hanabila sun tahi akan lalle abin da yahi fadala akan nau'ika na aikin hajji shine at-tamattu su ma kuma da kai dalilin su akan haka mazhabin mu na Malikiya muna ganin abin da yahi fadala shine ifradi mutum kurum yazo tsuran shi niyyar aikin hajji kadai yazo yi mazhabin Hanafiya suna ganin a'a ai abin da yahi fadala shine mutum yayi kirani shine mutum yazo da niyyar aikin hajji da umara da tawafi guda daya da sa'ayi guda daya sa'ayin umara shine dai sa'ayin aikin hajji tawafin shine dai tawafin umara shine tawafin aikin hajjin shi wannan kowanne ya kawo dalilan shi akan haka idan ka dauki Hanabila sun kawo dalili akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ay yayi bayani hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu al-hadaya wa la ja'altuha umara yake cewa inda baya tana komawa gaba inda ana iya yin tariyar baya ni ma ban koro hadayata ba, yace da na sanya niyyata ta koma umara. Haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka taho garin Makka tare da sahabban shi, ya umarce su bayan sun yi sa'ayi baina Safa wal Marwa, sai ya umarce su dukan su warware wannan insu, su warware haramin su, su warware ihramin su, su sanya wannan aikin da suka yi umrace, saboda su kasance mutamatti'ina. Aga wannan shi ke nunawa lalle tamattu'in yayi abinda ake kira da qiran. Haka mazhabin Imam Malik da suka ce akai ifradi shine yayi, shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai riwaya wanda manzo Allah suke bayani, suke cewa ya atamiru ba'da al-hajj, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara bayan aikin hajjin wannan, afwan, suna bayani akan ifradi shi yayi, suka ce da kai riwaya wanda tazo take tabbatarwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ifradi, kenan bayan ya yi da ifradin shi yazo yayi umara. Wannan yake nunawa shi kuma riwaya ce wanda duk wanda yake bada labari abinda ya gani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata. Haka mazhaban Hanafiya sun kawo hujja akan ai an samu riwaya ingantatta wanda ta nuna lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani, yake cewa labbaikan lokacin da yazo yayi ya dauni aikin hajjin shi, yake cewa labbaikan Allahumma hajjan wa umratan, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar ubangiji zan yi aikin hajji da umara. Kaga wannan shi ke tabbatarwa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kirani. Haka idan ka koma da kai maganganu na Ibn al-Qayyim ya kawo, haka Imam Shanqidi shi ma ya kawo, da kai wani litafi wanda aka buga na al-qawl wal fasl fi ma ahrama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, ya kawo dukkan su, idan ka leka zaka ga wada mafi rinjaye lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi tamattu'i ba, bai yi ifradi ba, bal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kirani yayi dammi dan saboda ya riga ya koro hadayen shi. Amma dai waɗanda suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su, duk wanda bai koro hadayen shi ba ya taye yi tamattu'i, abinda yayi ya kasance mai matsayin umara, sannan abinda zai biyo bayan ranar yawmut tarwiya sai ya sanya ihramin shi ya taye aikin shi na hajji. Duk da kwai mas'ala wadda ita ma kan al-ifrad, duk da mala yace summa al-ifrad, sannan na biyu wanda yafi fadala shine ifradi yin aikin hajji shi kadai ba tare da ba an hada shi da wani abu ba. Duk da kasancewar mafhumin ifradi wurin wannan malumai namu ko khalifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Abubakar da Umar da Uthman, shine ya kasance mutun ya shigo garin Makka da niyyar ya shigo yayi umara, sannan ya koma gidan shi sake dawowa, wannan shi a wurin su hakan suke cewa ifradi. Amma dai koma bayan haka, duk da kasancewa yanda muka yi fasar ifradi ya sha bamban da kan haka, su duk da kasancewa shi Ali ibn Abi Talib lokacin idan ya shigo garin Makka, idan ya shigo aikin hajjin shi yana yin tamattu'i ba ifradi ba. Da kwai mas'ala wadda malumai suke tattaunawa akan ta shine inda zai kasance mutun ya zo aikata umara kamun lokacin wannan aikata aikin hajji, kamun lokacin watannin aikin hajji, misalin ya zo lokacin Ramadan, yaya hukuncin shi yake? Wannan mutumin yana iya daukan yin tamattu'i ko kuma a'a bai da hurumin ya dau niyyar yin tamattu'i? Shine malumai a fada mafi rinjaye suka ce akan shi dai tamattu'i ana yin shi ne a cikin watannin aikin hajji, in yau ɗaya da watan Shawwal ya kama to kana iya dauko niyya da yin tamattu'i, ka zo kai umara ka zamna zuwa lokacin yawmut tarwiya, sai ka sanya ihramin ka ka kama hanya ka je kai aikin hajjin ka. Wannan ita ce fada mafi rinjaye, kamar yanda Muhammad bin Usaimin ya kawo a cikin Sharhul Mumti, yana ganin lalle yin hakan shine abinda ya hidacewa. Sai mala yake cewa abinda ake cewa al-ifrad huwa an yuhrima bil hajj mufridan, shine ya dauniya aikin hajji a keɓance shi kadai ba tare da ya hada shi ba da aikin umara ba. Yace summa al-qiran, sannan qirani ai wurin fadala shine na ukun su, shine yake cewa wa huwa an yuhrima bil umrati thumma yadkhulu alaiha bil hajji, shine ya dau niyyar yin aikin hajji, ya dau niyyar yin umara, sannan ya biyo bayan ta ko ya sanyo niyyar aikin hajji a ciki. Shine malumai suka ce yana da huska guda biyu. Shine misalin mutum zai zo Zulkhulaifa, misalin miqatun mu, idan mutum idan ya zo sai ya ce labbaikallahumma umratan, idan ya kamo hanya ya shigo garin Makka ya zo masallaci kamun ya fara aikin shi, aikin shi na umara kamun ya fara tawafi, sai a lokacin nan sai ya sanya niyyar aikin hajji. Wannan shine suke cewa imma ya kasance hakan, ko kuma ɗayan huskar shi ya kasance tun daga Zulkhulaifa sai ya ce labbaikallahumma umratan wa hajjan. A sifa ta farko rubama ya kasance bai da niyyar yin hajji a wannan shekara, ya zo don ya yi umara, da ya zo kurum sai ya ga condition din tana ba shi damar ya yi umara, ya yi aikin hajji. Kamin ya fara yin aikin umara tawafi a wannan lokacin yana da damar ya sanya niyyar aikin hajji, ko kuma tun daga miqati sai ya dau niyyar aikin hajjin shi da umarar shi. Yace walau ahrama bil hajji thumma adkhala alayhi al umra, da zai dau niyyar aikin hajji sannan baya ya zo ya ce zai sanya niyyar umara a ciki, yace lam yanaqid ihramuhu, wannan niyyar tashi bata yi ba, bata inganta ba. Kunga akasin abinda muka bayyana, in umara ce ka dauko ka zo ka shigo harami kamun ka fara tawafi, ko kuma kana cikin tawafi kamar yanda wa'ansu daga cikin malumai suka ce in dai bai kammala tawafi ba, kamun ka gama tawafi ko kamun ka fara tawafi sai ka dau niyyar yin aikin hajji a matsayin kirani, yace to an baka dama ka kai kai. Amma dai daga can sai ka dauko niyyar aikin hajji ifradi, sai ka shigo garin Makka, bayan ka shigo ya kace to bari in sanya ma tunda da kai ranar lokaci bari in yi umara, yace wannan abun bai yi ba. Law ahrama bil hajji thumma adkhala alayhi al umra lam yanqad ihramuhu bil umra, yace da zai dau niyyar aikin hajji ya iso yace bari in sanya niyyar umara kalkashin aikin hajji na, yace to wannan ihramun nashi bai yi ba na wannan umara ba. Ita kuma aikin imma umara ko hajji ɗaya daga cikin rukunnan sa shine wajibi mutum ya dau niyyar wannan aikin. Sai malai yake cewa idza stawa ala rahilatihi labba, idan mutun ya daidaita bayan ya gama dukkan wannan abin ya ce labbaikallahumma labbaik, in tamattu'i zai yi labbaikallahumma umratan wa hajjan, in ifradi zai yi labbaikallahumma hajjan, in qirani zai yi labbaikallahumma umratan wa hajjan, yake cewa in ya huto daga masallaci ya daidaita akan dabbar shi. Duk da kasancewar mas'alar hutawa daga masallaci, wannan daidaita akan dabba wannan bata maganganu ne wanda da kwai riwaya wadda take tabbatar da haka, kuma da kwai riwaya wadda ta zo akasin haka. Saboda Abdullahi bin Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama rakoyin shi guda biyu ya dau niyya ya ce labbaikallahumma hajjan, afwan labbaikallahumma umratan wa hajjan, yace mu mun ji ba kowa ba yake, ba kowa zai iya shi ba. Mutum ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto da mutum 1400, ya za a ya ce kowa ya ji lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musallar shi ya dauniya aikin shi na hajji. Shine yake cewa bayan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto, afwan yake labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak, yace mun ji shi yayi lokacin da ya gama sallar shi bayan ya dau niyya. Yace kuma bayan haka, bayan ya hawo kan dabba shi ya daidaita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake dauka yace labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak. Shi san ya riwayoyin dukkan suka zo suke nunawa manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama sai da ya saita akan dabbar shi a lokacin nan ya dau niyya. Amma dai lokacin da ake daukan niyya shine lokacin da ka riga ka dau harama, lokacin da ka gama sallarka bayan ta mubasharatan zaka dauki niyyarka. Wannan idan ya kasance takan yi, idan ka ce ka huto he ka daidaita akan, ko ka hawo saman mota takan yi kamanci. Idan kuma ka bar wurin baka dau niyyar ba, kaga ko ai ka gurbata aikin ka, tilas sai ka dawo. Kaga wannan yana ɗaya daga cikin wannan abin da yake shine kasancewar mutum yana kammalawa, yana kammala rakoyin shi guda biyu, in ya samu damar yin rakoyin guda biyu kai tsaye sai ya dau niyyar aikin shi na hajji ko kuma na umara, ko kuma umara da hajji. Shine zai ce labbaikallahumma hajjan, ko kuma labbaikallahumma umratan, ko kuma labbaik allahumma hajjan umratan wa hajjan, sannan yace labbaik allahumma labbaika, ya ubangiji mun amsa mun ƙara amsa wannan kira wanda aka yi mana wa azzin fil nas bil hajji ya tuka rijalan yake cewa labbaika la sharika laka labbaika ubangiji mun akarba babu wani abin bauta da gaskiya in ba kai ba ubangiji mun karba nan zaka gani ya kawo labbaika la sharika laka labbaika nan da kai riwayoyi wanda suka ingantu wanda suke nunawa lalle labbaika salisa laysat fil asli bata daga cikin asalin labbaika sai dai kace la sharika laka labbaika wannan shine abin da ya inganta labbaika la sharika laka labbaika wannan ta ukun wannan bata daga cikin ko bata da asali da yawa daga cikin malamai sun tayi akan haka shine kenan labbaika la sharika laka labbaika ko la sharika laka labbaika ubangiji baka da wani abokin tarayya mun karba wannan kira wanda aka yi mana na kakanmu annabi ibrahim innal hamda dukkan lalle dukkan wata godiya da dukkan wani yabo wan ni'mata laka dukkan wata ni'ima naka ne ya kai ubangiji wal mulka kuma haka mulki ma naka ne ba wanda isa ya tasarrufi a cikin mulkin ka sai abinda kaga dama la sharika laka baka da wani abokin tarayya ko baka da wani abokin tarayya ya kai ubangijin mu wannan shine ma'anar labbaika allahumma labbaika wannan kuma kalkashin riwaya wanda imam bukhari da muslim daga abdullahi dan umar wanda suka rawaito mana sai yake cewa yustahabbul iksaru minha ansu mutum man da ya dau harama ya yawaita yin labbaika allahumma labbaika ya yawaita maimaita ta da kai hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda imamu tirmidhi da ibnu majah suka wutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mai yin talbiya yace face bangaren shi na dama da na hagun in shi da kai wanda zai amsa mai wannan talbiya dogon hadisi ne da yake cewa shimali min hajarin aw shajarin aw mudrin aw hatta tanqati' al-ardh min hahuna wa hahuna yace wa raf'i sauti biha mustahabbi ne ko an so mutun ya daga murya shi lokacin da yake yin labbaika allahumma labbaika wannan shi ma da kai hadisi wanda abdullahi bin abbas ya wutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle jibril ya zo mini sai yake mini umarni da in daga murya ta ka yin talbiya an aulina talbiya yace in bayyana wannan talbiya wanda nake yi sai malai ya kawo masala yake cewa li ghairin nisa'i wannan daga murya na yin talbiya ya kasance ne ko hukuncin shiga maza ne ba tare da mata ba mata za su asirce za su ringa labbaika allahumma labbaik la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ko wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mata za su ringa maimaitawa amma dai ba za su ringa daga murya ba karkashin haka dukkan malumai sun yi ijma'i akan haka sai kurin magana wanda aka samu daga ibni hazam ya kawo yake cewa ai ba wani bamban ci tsankanin mace da namiji kowanne daga cikin su za ya daga murya malai yake cewa wahiya akidun fima idha ala nashazan yake cewa ai sunna ce wadda take tabbatatta a duk lokacin da mai aikin hajji ya hawo kan wani abu wanda yake mai tudu kana tahiya ka hawo kan wani tudu ala nashazan shine ka hawo kan wani wuri wanda yake mai tsaho wanda yake mai tsaho wanda yake murtafe a lokacin nan zaka ringa wannan annashazan shine duk abinda irin kamar tsaurin kai ubangiji ya kawo mana bayani wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wa inda mate kun ku wanda kuke tsoran tsaurin kansu da tsiwon su da irin yake iza ala nashazan duk lokacin da aka hawo wani wuri wanda yake mai tsaho aw habi tsawadiyan ko kuma ya gangara wani magangari ko kuma wani wuri wanda yake ba gangare ba yanzu mun fade shi kwari shine wadi aw habi tsawadiyan ko kuma ya gangara wani kwari yace to an so mutun ya ringa daga murya shi da wannan talbiya labbaika allahumma labbai la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka wannan mustahabbi ne sai malai yake cewa kuma duka wannan malamai sun yi ijma'i akan haka sun yi kiyasi akan mas'alan mai bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ko ya kasance idan yana bulaguro duk lokacin da ya hawo wani mahayi yana yin kabbara duk lokacin da zai ganga kankara yana yin tasbihi shi sanya su ma suka ce wannan yana ɗaya daga cikin kai wanda kake dauka dauniya aikin haji ko umara ba wata kalma wanda ta dace kai ta maimaita ta kalkashin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan kalma da haka ita ce ya kamata duk lokacin da ka hawo wani mahayi ko lokacin da ka gangara wani magangari ka yawaita daga muryarka akan wannan kalma walin wani akan talbiya yace ausami amulabbiyan ko kuma yaji wani daga cikin ɗan uwa shi ma a cikin tagoga yana daga murya yana cewa labbaik allahumma labbaik kai ma sai ka daga sai ka ringa yin talbiya abinda aka hana shine be daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hada kai a ringa maimaitawa lokaci daya wannan yana ɗaya daga cikin da yawa daga cikin abinda muke aikatawa lokacin da muka dau talbiya sai ka gani an sa wani yana dagawa kuma baki da dukkan sa jama'a suna dagawa wannan be daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma bid'a ce a matsayin ka na wannan kai da ka dau harami kamata yayi duk abinda ya kamata ka nisantar da kanka wanda yake makruhi ko kuma bid'a dan ka samu ka dace da ladan abin da kake so ka aikata ce to kai kokari ka aikata shi haka yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rarrabe kowa ya ringa yi in ka ji wani ya daga kai ma ka daga yace aw fa'ala mahzuran nasiyan ko kuma ya aikata wani abu wanda yake na daga cikin abin da aka haramtawa mai harami ya aikata amma dai a halin mantuwa yace to shi ma ya daga murya sai ya ringa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك yace aw laqiya rakiban ko ya hadu da wa'ansu mahaya su ma suna tahiya suka yi ko ya ji su ko bai ji su ba shi ma to ya daga murya dan idan sun jin su ma suturo lalle suna cikin halin masu ihrami su daga murya akan talbiya yace wa fi adbaris salawatil maktuba bayan kowace sallah wadda take tafarilla mutun ya ringa labbaik allahumma labbaika wa bil ashari da lokacin yin sahur kamin ketawa alfajr wa iqbalil layli wan nahar da lokacin da dare ya gabato da lokacin da yini yake gabatarwa dukkan su an so mutun ya ringa yin haka sai dai idan muka dauka a jumlace dukkan su wuri ne ko lokuta ne wanda ubangiji yana jin bawan shi shi sanya mallan ya bayyana an so a wannan lokacin mutum ya yawaita yin wannan talbiya wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babin insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki da abin da rai ta kudurce na alkhairi muna tawassuli ga wannan zama ubangiji ya tabbatar mana shi ya sanya albarka a ciki da abin da yake sharri ne a rayuwarmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka marasa lahiyar mu dake gida da wanda suke asibiti muna fatan kowa Allah ko rume manzon sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk